kwaikwayo kai taka daban da sauran maza cirakin gobe mahamuda amada kafi gaban fito na fito
kaga garu kasa sai kwaikwayo
kai taka daban da sauran maza
Kaga garu kasa sai kwaikwayo kai taka da
kiya sai dai kallon ka babu zato
kaga garu kasa sai kwaikwayo kai taka daban da sauran maza tirakin mubi mahmud amadu kafi gaban fito na fito
mun nayi maka addu'a a tirakin mubi kane bana mun nayi maka jinjina a tirakin mubi kane bana mun nayi maka fara'a a tirakin mubi kane bana mun nayi maka godiya a tirakin mubi kane bana sanna angwana da jamariya ma alluni me zayyana da jamariya ma wacce daga kukan yayinta ta dan hana dan kin zama uwa ta al'umma ba kya san fitina da jamariya ma godiya mun yi miki wacce kike mana da jamariya ma godiya ba mu manta abin da kike mana amma ta tattara ki mariya ma daga makiyasin dangana Allah ka tsare amin jinin mahmud sandan jikar amadu sai ne maganar alim jajircewa ba a gudu ni kama da uwa kama da uba ku ga ya wasu hasidu amurna jinjina ma na hannun damar amadu kin biyar mata amira kina a gabas ku kudu sanni ya tattara kike ce wacce a yanzu kuke tudu Allah ya dade da rinki saboda Muhammadu ta tara ke mubi ne waka ta tara ke mubi ne ta tara ke mubi ne lalle aliji ta na gani amma soyayyen al'umma amin yarda da cewa ana mune shi me kishin mule sannan kuma me tausan bane sarki na gaida shi yace zantsar na halali ne